Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Dalal FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma Alfa Radio dake Kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masaurari assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Laraba 27 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna dauke da takaitaccen tattaunawa da Ibrahim Jarmai yayi da wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina sakamakon wani babban kamu da hukumar ƴan sandan Najeriya ta yi na masu garkuwa da mutane a garin Lokoja. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinku akan shin me kuke ganin, ya kuke ganin yunkurin jami'an tsaro wajen yadda suke tunkarar matsalar sace-sacen mutane? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa 1-201-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a farko. Za mu kawo muku labarin wasanni daga Ghana, amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun amince su ci gaba da aiki tare don neman hanyar dakatar da shirin nukiliyar zirin Koriya ta hanyar diplomasiyya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Wata sanarwa da gwamnatin Amurka ta fidda ta ce Tillerson da Sergey sun zanta ta wayar tarho jiya Talata don tattauna shirin nukiliyar Koriya ta Arewa wadda ke iya birkita al'amura a zirin. Shirin makaman da Amurka da Rasha duka biyu ba su amince Pyongyang ta mallake su ba. Kwana ɗaya kafin zantawar, ma'aikatar harkokin wajen Rasha ta faɗi cewa Lavrov ya faɗawa takwaran aikinsa na Amurka cewa barazana da cika baki da Amurka ke yi ta ƙara zaman fargaba a zirin Koriya. Rasha ta kuma ce Lavrov ya kira barazanar da Amurka ke yi a matsayin wadda bata dace ba.
Hukumomin Ukraine da ƴan tawaye da ke samun goyon bayan Rasha sun fara musayar fursunoni a gabashin na Ukraine a yau Laraba. Wannan shine karin farko da aka yi babbar musayar tun bayan watannin da suka gabata, kuma ita ce tafi yawa tun daga lokacin ballewar rikicin ƴan arewacin arewan Rasha a wannan yankin na Soviet a shekarar 2014. Yarjejeniyar ta buƙaci Ukraine ta miƙa fursunoni 306 ga ƴan tawaye, ita kuma ta karɓi musayar fursunoni 74. Rikicin na gabashin Ukraine ya balle ne a watan Afrilun shekarar 2014 bayan da Rasha ta mamaye yankin Crimea wata ɗaya kafin a fara rikicin.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wani harin ƙunar baƙin wake a wani sansanin soja da ke kudancin Afghanistan yau Laraba ya kashe aƙalla sojoji biyu tare da raunata wasu su 15. Harin ya faru ne a Lashkarga, babban birnin lardin Helmand da ke fama da rigingimu kusan kullum. Kuma an auna wani gungun sojojin Afghanistan ne waɗanda ke shirin barin sansanin don kai farmaki akan 'yan Taliban a wata gunduma da ke kusa. Wani mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗawa murya Amurka cewa wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu sun shiga wata mota da aka danƙarawa na kiyoyi, amma jami'an tsaro suka dakatar da su kafin su shiga sansanin soja, abin da ya sa suka tada ababen fashewar.
Tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya faɗa wa Yarima Hari na Burtaniya haɗarin da ke tattare da yanar gizo shine mutane na iya ƙirƙiro nasu tunanin su kuma nemi bayanan da za su ƙarfafa ra'ayoyinsu da shi. Hari ya yi hira da Obama a watan Satumba da ya gabata, wanda tashar BBC za ta yaɗa labaran. Tsohon shugaban na Amurka da ya sauka daga kan mulki a watan Janairun shekarar da ta gabata bayan da ya yi shekaru 8 a kan mulki ya ce yana da muhimmanci mutane da ke amfani da yanar gizo su ɗaga mutane ƙafa don ba su damar fahimtar juna.
Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya faɗa a yau Laraba cewa shawarwarin sulhu akan rikicin Siriya da Rasha za ta jagoranta a wata mai zuwa a soshi ta samu gagarumin goyon baya daga jama'ar Siriya, kuma ana sa ran zaman zai kasance ginshiƙin shirin samar da zaman lafiya da Majalisar Ɗinkin Duniya za ta shiga tsakani akan rikicin ƙasar. Kalaman Lavrov na zuwa ne bayan da wata hadakar kungiyoyin 'yan tawayen Syria su 40 suka ce Russia na kokari ne ta kauce wa shirin samar da zaman lafiya wanda Majalisar Dinkin Duniya take jagoranta kuma ba za su halarci ganawar da za a yi a Sochi ba. 'Yan tawayen sun ce Russia na nema ne su yi watsi da bukatunsu na cewa lallai shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga kan mulki.
Labaran duniya kuka saurara daga sashin Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji daga farkon shirin hukumar 'yan sanda ta Najeriya ta kira taron manema labarai a Lakwaja kuma wakilin Murya Amurka Hassan Maina Kaina ba a bar shi a baya ba. Ga gajere tattaunawar da Ibrahim Jarmai da shi ta wayar tarho.
To Malam Hassan, mun samu labarin cewa hukumar 'yan sanda a Najeriya ta gayyaci manema labarai zuwa Lakwaja. Ko me ke faruwa?
Wato abin da ke faruwa shine hedkwatar 'yan sandan Najeriya baki daya da kenan Abuja ta zabo wasu 'yan jaridu da aka tabbata su muka zo nan Lakwaja babban birnin jihar Kogi. Idan zaka yi tunawa, wato jihar Kogi tana fama da matsalar masu satar mutane da neman kuɗin fansa da kuma 'yan fashi da makami. Waɗannan mutane da aka kama su a yau su ne waɗanda suka kware wurin satar mutane a jihohin Kogi, Abia, Edo, Abuja, Niger da kuma su jihohi na kudu maso yammacin Najeriya. To waɗanda aka kama kuma yau ɗin sun haɗa da waɗanda suka yi garkuwa da wani Bature ɗan ƙasar Portugal mai aiki a kamfanin simintin Obajana da Dangote da kenan jihar Kogi, waɗanda suka nemi a biya su diyan naira miliyan 70. To suka ce suna da yakinin cewa Dangote ya turo da naira miliyan 70 ɗin domin a fanshi wannan Bature ma'aikaci nasa, amma 'yan aiken sai suka kawo naira miliyan 5. To wannan sai har zuƙasu suka bindige wannan Bature har lahira tare da wasu 'yan sanda biyu da suke gadinsa. Sannan bayan wannan kuma sun 'yan sandan sun kara kama wasu masu fashi da makami da kuma wasu waɗanda suke tsegunta wa masu garkuwar mutane bayanai dangane da yadda za a ke kama mutane a nan jihar Kogi. To akwai wato wani sashi na 'yan sanda na musamman da suke karkashin ofishin Sofeta General na 'yan sandan Najeriya, wato IGP Intelligence Response Team, tare da haɗin gwiwar rundunar 'yan sandan Najeriya da kenan jihar Kogi suna suka gudanar da wannan gaggarumin aiki. Kuma a yanzu haka yanzu nake ganin wato fuskokin mutane a nan jihar Kogi kusan za a iya cewa illahirin jama'a suna cikin murna da farin ciki, domin waɗannan miyagun 'yan wato masu aika-aika daman sun daɗe suna addabar mutanen wannan jiha, abin da ke nuna cewar jama'a a halin yanzu suna nan suna ta murna suna ta farin ciki ganin cewar an kama waɗannan miyagun mutane a halin yanzu.
To madalla, bari mu barka ka mai da hankali wajen aikin, na san zuwa an jima za ka kawo mana ƙarin bayani akan abubuwan da suka wakana.
Insha Allah, a shirinmu na safe za a ji cikakken rahoto da kuma yadda na tattauna da waɗannan masu aika-aika.
La ilaha illallah Muhammadu rasulillah ba gwani sai Allah alaka kai magin soja ko gidan su ko dadali.
To madalla Ibrahim Jarmai da kuma Hassan Maina Kaina, sai kamar yadda kuka ji ja Hassan ya faɗa a sauraron shirin mu na gobe idan jin cikakken labarin. Kuma tambayar mu ta yau ita ce, shin ya kuke ganin yunkurin jami'an tsaro wajen dakile matsalar sace-sacen mutane? Amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar.
Allah karimu gani arhimu yayi dare janna shin yayi rana dan adam mai wuya gane hali bin adam mai wuya gane hali. Thank you.
in yi rana ku je an yi rana, in an yi ruwa ku je an yi ruwa, in an yi sanyi ku je an yi sanyi, sha'anin mutum ne ya kan bani ha ga shi can mutum mai wuya gane hali.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra’ayi. 202-205-2655.
To, kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Kaduna. Wa ke magana daga jihar Kaduna?
Najiru Ahmed Hausawa, barka da al'asariya.
Barka ka dai.
Yawa, sunana Murtala, ina kiranku daga garin Gasa a Kaduna, tarayyar Najeriya.
To, Malam Murtala, barka da wannan kiran naka. Kuma abinda muke magana kai shine shin ya kake ganin yanda jami'an tsaron Najeriya suke takalar matsalar sace-sacen mutane da ta yawa?
Eto, gaskiya suna iya kokarinsu, amma abin da kullum muke roƙon su manya masu ƙasa shine cewa wallahi tallahi a yanzu dai halin da ake ciki na irin wannan tsaro, mu muna ga yafi ma sauki, yafi buƙatun a fifita ma ƴan sanda da mobile kayan aiki kusan a ɗara na sojoji ma. Gaskiya tunda yanzu wannan wani kuma jarabawa ne da wani musiba da ya shigo mana irin wannan, to suna buƙatan kayan aiki na zamani wanda za su dinga sauraren mutane masu miyagu suke tattaunawa, suna nan suna bin su yanar gizo, su ga sun kamo su wanda za su shiru, kuma muna addu'a Allah ya sa su shiru, su masu wanda zai bi su shiru su dawo cikin al'umma su san cewa rayuwarsu tana da muhimmanci, hanyar da suka ɗauka ba mai kullewa ba ne. Na ra'ayin kenan, da fatar za ku tashi lafiya.
To, Madalla Murtala, mun gode. Bari mu tsallaka kuma Kwanta Gora, jihar Niger kenan. Wake magana?
Hausawa kana magana da injiniya Magero Makeri Kwanta Gora.
A Magero, barka da warhaka.
Ya ɗawainiya ya kwana biyu.
Alhamdulillah, menene ra'ayinka ga wannan batu?
Alhamdulillah, sai in ce alhamdulillah, Allah ya ba jami'an tsaro nasara ga wannan gaba su.
Hello, Magero? Aiya, layin Magero ya tsinke. Bari mu tsallaka jihar Kaduna, bari mu koma kai jihar Kaduna. Wake magana daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Aminu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Dan'uwa, barka da aiki, barka da yammaci.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kadunan Najeriya.
Alhaji Musa, me ra'ayinka akan wannan batu?
To, alhamdulillahi, gaskiya al'amari, in za mu fito mu gaya wa gwamnati, gaskiya ya kamata gwamnati ta ji tankarfi akan wannan al'amari. Yanzu ka ga yau da safe an yi fira da wani ɗan ƙato da gora, mutanen da suke shiga daji har suna wannan kokarin da suke dakile irin waɗannan abubuwa na sasantan mutane. To, kaga su sun yi kira ba da cewa za su dakatar da wannan aiki a nan jihar Kaduna, saboda sakamakon gwamnati ba ta kulawa da su kuma ba ta kallon su. To, wani shawara da muke son bada, ya kamata hatta ko da ƴan sandan na gwamnati tabbatar da akwai manya-manyan makaman da za su karo waɗannan mutane, domin sun yi magana sun ce sama da mutum 100 fa Malam Naziru an gan sama da mutum 100 masu kinafin ɗin mutanen nan. Kuma kaga misali, idan aka kama waɗannan mutane ba a wani zartar da hukuncin da ya kamata a kan su. To, kaga ko suna ganin kamar akwai wani sun fi ƙarfin gwamnati, to dole gwamnati zai ta dage. Ƙarshe ne muka fatan alkhairi, Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka, Allah ka kare mu. Alhaji Musa Garo, na gode.
To, Musa Garo, mu ma mun gode. Sai kuma jihar Nasarawa, wake magana daga jihar Nasarawa?
To, kuna kira da, kuna magana da Muhammad Gali.
Muhammad Gali, menene ra'ayinka game da wannan batu?
To, gaskiya ni ra'ayina a matsayina na ɗan Najeriya, ɗan sanda mutum ne mai.
Hello, Malam Muhammad Gali, muna sauraron ka.
saboda su ɗan sanda mutum ne da yake da daraja a Najeriya, amma gaskiya cikin su akwai mugaye.
To menene shawararka game da wannan abu?
A samun musu da wata hukuma da za ta dinga musu wa'azi, su dinga jin tsoron Allah. Ko mutum yana addinin Musulunci ko yana Kirista, ya ji tsoron Allah cewa uniform ba an bashi ne don ya dinga ciwo mutane mutunci ba, don ya kare martaban mutane ne da dukiyarsu.
To Mazalla Muhammad Gali, mun gode. Duk da dai tambayar da muka ita ce shine, shin 'yan sandan suna yin abin da ya kamata, ko kuma ya suke takalar wannan lamari na sace-sacen al'umma? Bari mu tsallaka jihar Kebbi. Wake magana daga jihar Kebbi?
Kuna magana da Alhaji Hassan mai katafa.
To Alhaji Hassan, menene ra'ayinka game da wannan batun?
Ra'ayina shine, ko da ma da abin da take sai kuma ta yi sa hannu a kai, a tsakani da Allah a duk lokaci ne kuma a kan amari, insha Allah, da Allah
Elizabeth. Hello.
Barka da yamma, barka da aiki.
To bari mu tsaya, wannan naga na Jigawa ne, Mallam Hassan mai katako wayarsa ta yanke. Wake magana daga Jigawa, barka ka dai.
Sa'ad Yelo Jaruma, sarki ne daga Jigawa State.
Sa'ad Yelo, me ra'ayinka game da wannan batun?
Ma'azu,
to Mallam Ma'azu, Mallam Ma'azu, ehe, ina jin ka.
Da kayan gwari Jigawa State.
To mai kayan gwari, menene ra'ayinka ga wannan batu?
Gaskiya ra'ayin namu ba fitan da ake bin malaman mu cikin batu akan mai kyau, kuma Ubangiji ma'aikatan namu da suke aiki mana, Ubangiji Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, Allah ya ƙara ɗaukaka musu, Ubangiji kuma Allah ya ƙara mana.
Hello. To shi ma ina ga layin nasa ya yanke. Yau layin namu yana ɗan tarka-tarka. Bari mu koma jihar Kaduna. Wani ne a jihar Kaduna?
Barka da dare. Sunana Yawu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya.
To Mallam Yawu Suleiman, me ra'ayinka da wannan batu da ake tattaunawa?
Har da tsaro wannan harka ne na al'umma gaba daya. Wato akwai wani sashi da ai kamata a ce su jami'an tsaro su kama aiki da shi, ko kuma gwamnati ta yi la'akari da shi.
To
Nigeria Communication Commission NCC ya kamata a ce shi kanshi harkan tafiyar da communication din nan an tafiyar da shi ta yadda za a samar da tsaro ta wannan fuska, ba wanda za a yi yau a ce a saci mutum, kuma a ce wai za a bugo waya ne, a ce kawo kuɗi, alhali kuma layin nan an ce ana yi musu rijista. Kwanaki akwai kamfanin da har gwamnati ta ci taronta, an ce wai ana wai bata yi rijista su, duk ga layuka nan an sake su sagaga ba tare da rijista ba. Kaga shi kanshi wannan matsala ne ga ƙasa. To ya kamata a ce gwamnati ta yi la'akari da wannan, kuma jami'an tsaro su kasance su ma tsarkaku ne, za su yi wannan abu don Allah ne. Al'umma kuma duk wanda an san cewa.
Hello Mallam Yau, muna jin ka. Hello.
Hello. Hello.
To ya shi ma layin nasa ya yanke. A bari mu je jihar Plateau. Wake magana daga Plateau?
Kana magana daga da Iliya Ayuba daga Kudu su
Jarma. To Mallam Iliya Ayuba, muna sauraron ka, me ra'ayinka game da wannan batu?
Wato abin da nake son ka da shi, gaskiya gwamnati ya kamata ta kula da jami'an tsaro wurin albashi.
To kaɗan ɗaga mure ka Mallam Iliyasu.
Na shi a dinga kara don dinga kula da su jami'an tsaro wurin kayan aiki da su alawasu.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je jihar Ibadan. Wake magana daga Ibadan?
Sunana Manu ɗan PTC, mazauni kala a Kinyale, ƙarar Sidiki Olli Gargaryo.
To wannan suna naka ya tsaho, amma bari in kira ka da ɗan PDP. Menene ra'ayinka a wannan batu da ake?
Abinda ra'ayina, ina kira ga gwamnatin Najeriya da taimaka ma jami'an tsaro. Bai dace a ce jami'an tsaro idan za su yi ta wurin faturun sai ka ga sun zo sun sayo galan mai, sun samu mota, ba su da isasshen mai, babu kayan aiki. Yanda kayan aiki jami'an tsaro na Najeriya suna iya kokarin su taimaka musu da mota sabuwa da kuma kuɗin mai su hito su yi faturun. Allah ya taimaka musu, ya taimaka a zanka kama irin waɗannan mutane masu cutar mutane ba zalunci.
To madalla ɗan PDP, mun gode. Bari mu tsallaka kuma ƙasar Kotono. Wake magana daga Kotono?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam.
Kana magana da Sha'aibu Jikan Jabo dan Najeriya mazauni Kwatano jamhuriyar Benin.
To Jikan Jabo, menene ra'ayinka game da wannan batu?
Gaskiya jami'an tsaro suna iya nasu kokari, illa kawai abin da muke kira ita gwamnati ta kara mai da hankali a kula, a kara taimaka musu da abubuwan aiki, kayayyakin aiki irin na zamani.
To to madalla, da wannan kira na Sha'aibu Jikan Jabo muka zo ƙarshen kira-kirayen na wannan rana. Sai kuma guban Allah ya kai mu, za mu sake ba da wani maudu'in, sai a ci gaba da kira, mu kuma za mu ci gaba da ɗaga waya ana a ba mu bayanai. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba,
wasanni a taƙaice.
Za mu soma labarin wasannin ne da nasarar da Accra House of Hope ta samu a kan kuma sai Asante Kotoko ta lashe kofin Ghana at 60 Independence Cup da yawan goluka 3-1 bayan ta yi baran-baran da Kotoko a karawa na biyu a karawa tsakaninsu da aka yi a Baba Yara Sports Stadium. Ɗan wasan baya na Accra House of Hope Inusa Musa ya ce yanzu haka ɗaurewa da 'yan wasa ke daɗayi a clubin, ko Miss Kale Zaratan ba zai shafi kokarin clubin ba a kaka mai zuwa. Babban mai koyar da Black Stars wasa ko Chukwusi Apia ya bayyana cewar zai soma kewayawa domin lura da 'yan wasa a tufaɗin duniya a cikin watan Janairu, da kokarin da yake yi na samar da 'yan wasa ƙwararru da za su yi wa Black Stars wasa. Ɗan wasan gaba na Astana Patrick Chumasi ne ya yi nasarar zama zakarar 'yan wasa na shekarar nan, inda ya samu kyauta a gaban mataimakin captain clubin Dimitri Shiroko da wadda ya fi zurawa clubin ƙwallo a raga Junior Kabananga a Kazakhstan, Victor Moses na tarayyar Nigeria da kuma Chelsea. Victor Moses ya yi rantsuwa zai jagoranci Super Eagles da zuwa ga babban matsayi a cikin duniya. Ɗan wasan na Super Eagles da kuma Chelsea, Victor Moses, ya nuna cewar babban abin da ya kuduta samu dai an matse aka fidda sunansa a cikin jerin 'yan wasa guda 3 domin zama zakarar Afirka a bana. A bayan ɗan wasan Gabon Emerick Aubameyang da ɗan wasan ƙasar Masar Mohamed Sala da kuma na Senegal Sadio Mane, ra'ayin da ya husata hukumar ƙwallon ƙafar tarayyar Nigeria. Amma Moses ya ce yana kyautata zaton zai sake yunkurowa ya jagoranci Nigeria zuwa ga babban matsayi a sabuwar shekara. Manajan Arsenal Arsene Wenger ya faɗawa manajan Manchester United Jose Mourinho cewar ya daina ƙorafi na gaza iya jada jagorar Premier League Manchester City. Wenger ya nace cewar shi fa ya koyi darasi tsawon shekaru 21 da ya kasance yana jagoran da Gunners. Jose Mourinho dai yana mai da martani ne bayan timin din nasa ta yi 2-2 a Old Trafford yayin da ta kara da Burnley. Yana mai nuna cewar lallai sai United su ƙara mai da himma wurin sayan ƙarin 'yan wasa kan su cimma jagoran ligin ɗin na Premier. United dai ta kashe kusan miliyan 285 tun sa'ar da Jose Mourinho ya kama ragamar jagorar Old Trafford a shekarar ta 2016, an kwatanta da miliyan 360 ƙarƙashin Pep Guardiola. Da wannan labari zan dasa aya a cikin shirin. Ridwanul Lamuktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 18 ga watan Disamba ne mayakan da Rachi take yi wa jagoranci suka kai hari da rokoki da ake kira Grad a garin Novoluhansky wanda ya sanadiyar jikkatar farar hula 8 da lalata gidaje da dama da makaranta da dandalin wasa. Mayakan da Rasha ke jagoranta sun dawo da kai hari a kusa da wajen tace ruwan sha na Donetsk haɗe da bututun da ke dauke da iskar gas mai guba. Wannan na da matukar hadarin gaske, kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta yi gargadi. Ta ce idan waɗannan makamai suka tashi a yankin wanda ke kusa da inda jama'a suke zaune za su haddasa mummunan ɓanna. Cibiyar tace ruwan sha da wani kamfanin Coca-Cola da ke kusa suna taimakawa da ruwan sha, wutar lantarki da dumama gidaje ga akalla mutane 345. Barazana ga hanyar samun ruwan sha da dumama gidaje a lokacin tsananin hunturu abu ne mara kyau, inji Mrs. Nauert. Ta yi kira ga mayakan da Rasha ke jagoranta da su yi saurin janyewa daga sabon sansaninsu da ke kusa da ma'aikatar tace ruwan shan. Muna ƙara kira ga Rasha ta tsaida kai hare-hare da rokoki da bindigogin egwa a inda farar hula suke zaune a Ukraine da cika alkawarin yarjejeniyar tsagaita wuta ta Minsk. Wannan shi ne karon farko a cikin shekara uku a gabashin Ukraine da yanayin zamantakewa ya fi tsanani domin lamarin yana ƙara taɓarɓarewa. Fiye da mutane miliyan ɗaya a yankin Donbas suna fama da ƙarancin abinci. An samu ƙarin farar hula masu yawa waɗanda suka jikata sakamakon faɗace-faɗace a shekarar da ta wuce. Mrs. Nauert ta yi kira ga ƙasar Rasha da ta kawo ƙarshen hare-hare a gabashin Ukraine, ta janye dakarunta da manyan makamai daga yankin Ukraine, kuma ta amince da cikakken ayyukan kiyaye zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya. Ƙasar Amurka tana kan bakanta na ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa a gabashin Ukraine ta hanyar aiwatar da yarjejeniyar Minsk, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Tillerson ya faɗa a baya-bayan na a Vienna cewa dole ne mu bayyana ƙarara kan tushen wannan rikici. Rasha tana samar da makamai, tana horaswa da jagoranci da kuma fafatawa kafaɗa da kafaɗa da 'yan tawaye. Yanke shawarar kawo ƙarshen rikici a gabashin Ukraine da kuma ganin ta samu kyakkyawar dangantaka da Amurka da sauran hukumomin ƙasa da ƙasa ya ta'allaka ne kacokan a kan ƙasar Rasha. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Yanzu kuma ga marin dauda da labarai amma a taƙaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov sun amince su ci gaba da aiki tare don neman hanyar dakatar da shirin nukiliyar zirin Koriya ta hanyar diplomasiya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Laraba. Hukumomin Ukraine da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Rasha sun fara musayar fursunoni a gabashin Ukraine yau Laraba. Wannan shi ne karon farko da aka yi babban musaya tun bayan watanni da suka gabata, kuma ita ce tafi yawa tun daga lokacin ɓallewar rikicin 'yan awaren Rasha a wannan yankin na Soviet a shekarar 2014. Yarjejeniyar ta buƙaci Ukraine ta miƙa fursunoni 306 ga 'yan tawaye, ita kuma ta karɓi musayar fursunoni 74. Rikicin na gabashin Ukraine ya ɓalle ne a watan Afrilun shekarar 2014 bayan da Rasha ta mamaye yankin Crimea wata ɗaya kafin a fara rikicin. Wani harin ƙunar baƙin wake a wani sansanin soja da ke kudancin Afghanistan yau Laraba ya kashe aƙalla sojoji biyu tare da raunata wasu su 15. Harin ya faru ne a Lashkargah, babban birnin lardin Helmand da ke fama da rigingimu kusan kullum. Kuma an auna wani gungun sojojin Afghanistan ne waɗanda ke shirin barin sansanan don kai farmaki a kan 'yan Taliban a wata gunduma da ke kusa.
To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokanan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Marin Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Grisham da ta ba da umarni da injiniyanmu Malam Zubair, Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.